sauti daga Arewa Play.com.
Asan jana hata wisheri
mai hakuri shi ka cikin buri
hali mai kyau shi ka zama jari
na tauzan canje zala
kai 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 kyawa ha buki na lallawa da batuna
Arewa Play.com.